sharing the lives and properties of our citizens.
This is a matter that is beyond a mere representation.
Railway is attacked, highway is attacked, communities are attacked, all simultaneously within a span of 1 week.
I am not directly accusing him, but the board talk at the table of the commander-in-chief.
Yadda aka yi musayar ya rubuta da jijiyar wuya a majalisar wakilai kenan kan kudirin gaggawa da dan majalisa mai wakiltar birnin Gwari da Giwa ta jihar Kaduna Shehu Balarabe ya kawo kan hari da aka kai kan jirgin kasa dake sufuri tsakanin birnin tarayya Abuja da Kaduna da yawan kashe-kashen jama'a da ake tayi babu ji babu gani musamman a kananan hukumomin birnin Gwari da Giwa ɗan majalisan sun yi tuka da kakkausar murya kan mai ba shugaban kasa shawara kan lamuran tsaro Baba Gana Mangunu inda suka nemi yayi murabus ko kuma a kore shi gaba daya domin ya gaza dan majalisa Shehu Balarabe yayi mini karin haske akan kudirin
majalisa za ta intimate ma har bile akan wannan magana ko har gwamnatin tarayya duk wanda ya kamata a gani akan wannan magana majalisa ta dauki alƙawarin za ta ga duk wanda za ta gani a kasan nan domin a tabbatar cewa kashe-kashen nan a gido da binin gwara an daina su
daya cikin ƴaƴan majalisar wakilan Aminu Sule daga jihar Kano ya koka da yadda kasar gaba daya ta kasance cikin mummunan rashin tsaro musamman ma rikicin da faruwa a yankin arewa maso yamma da yake ƙara kamari inda ya bada shawarar a dafa majalisar kasar baki daya har sai an samu mafita
mun san cewa wasu abubuwan gwamnati tana aiwatarwa wasu bamu san dalilin da ba a aiwatar da shi ba dan haka muka ce maimakon mu zo mu zauna talaka sun kasa gane ko jama'ar gari sun kasa gane ma me muke tattaunawa a cikin majalisar nan dan haka idan zamu bi sahun asuni mu ma mu shiga yajin aiki gwara mu rufe majalisar nan har sai an tabbatar mana da cewa jama'ar da suka turo mu mutawannan Abuja mu wakilce su lalle lalle lafiyar su da dukiyar su da rayukan su za su zama cewa an kare su
amma sabon shugaban jam'iyyar APC mai mulki Senator Abdullahi Adamu ya ce wannan lamari na tsaro ya shafi kowa da kowa ne yana mai bada shawara cewa
abin nan akwai makarkashiya da ake gwamnatin nan akwai makarkashiya ke gwamnatin nan saboda haka dole ne mu sa hankalin mu a kasa mu kuma bude kunnuwan mu mu ji abin da mutane suke ciki amma abin kan ya isa za mu bayar shugabannin mu shawara sojina nasu mu koma ga Allah kuma na lamarin nan aje a zauna zama na musamman ba na kwana daya ba na biyu ba wata daya ba mutayin ruwan Allah har Allah kawai da mutum-mutum nan da cikin kasar da zai mana wuya da wannan irin halaka ce
majalisar wakilan da mataimakin kakakinta Idris Ahmed Wase ya jagoranta ta ce dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen daukan nauyin da ya rataya a wuyanta cikin gaggawa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria